yilin mata sangar yo
Rob Master Boot Sex
Ina da batutuwa, ina shuru zan tutuwa Ina son ɗan sharuwa, dan za ta kore shakuwa Yar manuniya ta nuna, baiwa ta bayyana An fara sanin sunana, wasu sun fara gane fuskata Matasan mawaƙanmu da dama, suna ta jin daɗin kalamaina Suna ta suna da ƙauna, ta sun bani suna Wakilin matasan mawaƙan arewa Sun duba sun gano sun yarda ni artist ne Ƙwarai ni artist ne Ke ma artist ce Tabbas ni artist ne Kai ma artist ne A girma na da daraja A sha fama da gwagwarmaya Haka na juri na gwada A yanzu kuma na ɗaukaka So I know the tire I'm moving higher Ina ba su fire Da zallan ƙwarewa Na gode ta bara Baiwa Ubangiji ka ƙara Ina abinda na ga dama In ka zagen ban da asara Ƙwarai ni artist ne Ke ma artist ce Tabbas ni artist ne Kai ma artist ne